Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wannan dan uwa daga kasar Nigeria ne yake tambaya ce yana so a bashi amsa tambaye shi da yake cewa wace mace ce ta so ko wace mace kima da daraja duniyar lahira a wurin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma Allah sallallahu alaihi wasallam. To alhamdulillah daman wanda yake yayi a wurin Allah shine a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan babu iskadi amma da yake wacce ta fi kowace kima a duniya da lahira kuma a wurin Allah to wannan abu ne mai girma ko dan ya riga yayi addu'a yace Allah ya bada iko a bada amsa to da ikon Allah za a bada amsa kuma amma abu ne mai yana da iskali ta fuskoki da dama da da cewa da shi abu in dai ba da gari kama ne ba ba kai za ka ibada ma an riga an yi to abin sai zuwa sauki to da farko wannan akwai bambanci akwai tsakanin wani mashin ta yi cewa akwai bambanci tsakanin shugabanci da fifiko kuma duka sun kawo an su wujuri daidai a kai kuma suka ce dai in za ka da wanda za a fifita shi a kan wani to ba kawai ta ake wani ya yi wani ba sai a kawo abubuwa su ma'aunayya to wani ya fi ta ɓangare kaza da kaza da kaza da kaza wani ya fi daga ɓangare kaza da kaza to haka na ake yi sai a dan samu ta kuma ƙarshe duk wanda ta cewa mukaddima ce a wa'ansu sun ta yi cikin cewa fifikon nan ma da kamewa a kai wa'ansu suka ce wani tafi wani tafi wani tafi ƙarshe suka ce da to wa'ansu suka ce kuma a kawai dai wannan a kame wallahi wala to na farko malama sun ta yi cikin cewa wacce tafi a cikin mata baki ɗaya ita ce Maryamu binta Imran uwar Annabi Isa alaihi salam saboda suka ce ai ita ce Allah tabaraka wa ta'ala ya ce zikaratul mala'ikatu ya maryamu inna Allah astafiki wa tahariki wa astafiki ala nisa'il alamin wannan suka ce yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ka tuna yanda mala'iku suka ce ya ke maryamu Allah ya zabe ki inna Allah astafiki wa tahariki wa astafiki ala nisa'il kuma ya tsarkake ki ya zabe ki akan baki ɗayan mata na alam baki da misali alamina ma duk wasu alamomi Allah ya zabi mata ya zabi akan wannan matan wannan alamu baki da to maluma wani suka ce to kaga ita ba zancen cika ake ba zancen wani matsayi ake ita wannan ba annabi ya mace in ji masu maluma suka ce ba annabi ya mace tana haga mala'iku suka mata magana yanzu kuma da iko ko sun zo wajen annabawa suna yi wa annabawa suna zo ma annabawa da wahayi to ga su sun zo wajen Maryam sun zo wajen Maryam uwar Annabi Isa alaihi salam sun mata magana ta sun hidi cikin taka to amma dai abin da yake kamar yadda Nawawi yace masu tantancewa cikin maluma sun ta cikin cewa ai ta ma babu ba annabi ya mace babu mace ba annabi ita dai ta kai matsayin siddiqanci wa ummuhu siddiqatu aka albani siddiq ya ta siddiqa ce Maryam ba annabiya ba ce to ta wannan huskokin suka ce daga mala'iku sun mata magana sannan ga ruhul qudusi ya zo bai wuta da sako ya yi busa jikinta ta dauki ta yi annabi ta yi annabi da shi annabi Isa ta kadai ba tare da miji ba da wa'annan saura abuwa suka ce ta shi ko ce mace kuma sai hadisi ya zo ya kara karfafa ya ce sayyidatu nisa'il alam maryamu summa fatimatu summa akwai wadda ya jero ce Maryamu ثم فاطمة ثم خديجة ثم عائشة والنسو سهلو أقولن دي جيروسات كتير ودته يتكي مريم سنن فاطمة سنن عائشة خديجة سنن عائشة wannan in wanda yace wanci sannan wanci sannan wanci kaga sai abar abun yanda yake in manzala sallama ke wani sannan wani sannan wani to amma abinda su wani bi suke mata suke maluma suke aiki da shi akwai nasi wanda yake gadi akwai nasi wanda yake ba mai iya ja da shi yawa akwai wanda akwai inda Allah ya zama ya jiro su ko in idan sun ka tsiki nan in kama alkurani ne fake yace wance tashi kowa koko wance ce tafi sannan wance to shi alkurani babu wani abin gare shi mun dai ce kuma su cikin mabban saka ya kasance ka tsiki su wuti ka tsiki dilala shi alkurani da mun ka tsiki su wuti ne babu mai shakku a cikin alkurani gaskiya ne ko ba gaskiya bane ba to kuma sannan babu mai shakku sannan in yazo kuma yakan iya zuwa doki huskar da komai a hili yake babu ana iya fahimta wata magana ban ta haka to shine ga tsayi dilala in yazo da haka to shi kuma shi masa sallama baki da to amma in yazo da sifa wadda tana ana iya fahimta wani abu daban to kuma nan wurin sai dai ayi kokarin kuwa ya nuna fahimtar shi amma dai ba dai ba a yankewa cewa haka ne yake ne to akwai inda al-islam ya jero su kaman in ka lura hasab rasul zamani ne kaman a wasu lokaci ne yace inda ke cewa wanda suka yi cikin mata Maryam da Asiya da Khadija da Fatima kaga wannan kaman lokaci ne Maryam annabi Musa ka ware Asiya ke ya fara wani annabi Musa ka ware sannan aka zo sannan yace Maryam sannan lokacin annabi Isa sannan Khadija sannan Fatima Allah ta'ala kwan hunna baki da to wasu wato dai sun tahi akan wannan wa hadisin wancan Abdullahi ibn Abbas ya rawaito shi cewa wacce tafi Maryam sannan Fatima sannan Khadija sannan Asiya wanda ya kawo da sannan sannan kinnan to wa suka ce ai akwai wurinmu ne ma Aisha cikin mata ko kamun in kawo nazarin ita kanta wurinmu ne Aisha ta fida ma ta fida ma sayyidatuna Fatima cewa tashi ba zan baki albishir ba na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sayyidatun nisa'i sayyidatun nisa'il janna ya ce take Fatima illa Maryam wacce take shugaban matan aljanna baki ɗayan su banda Maryam dai ita ce Fatima kuma ita ma kuma ta rawaito ita ma wato sai da Fatima ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ita ce shugaban matan aljanna banda Maryam ita ma akwai ruwa ce banda Maryam tace sai ta yi dariya wannan nuni ne hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya bata labarin kusan tawo ajalinsa sai ta yi kuka sai ya kusanto da ita ya ce mata ya ce abubuwan da ya da mata ya ce kuma ke ce shugaban mata baki ɗaya matan aljanna wata ruwa sa ce mata muminai ko matan muminai illa Maryam sai aka togace Maryam to da waɗannan dai waɗannan ne wa'ansu suke ganin cewa to ai kenan Maryam ita ce ake shugabantar wa kaman kamar na hudu ne na su kullum masu adalci in za a ce wane ne shi ko wane shi ana kawo dalili in ta huskan kaza ne yanzu wa'ansu suka ce to abinda yasa suka ce Maryam ta fi ita ta bangaren wannan abubuwan da aka zana kuka mai idan ka yi kan gaba kan baya in ki da sa shirin baki dai wannan zafifici tsakanin mata sannan wani suka ce ai cikin wanda aka ambaci fifiko a cikin su akwai uwar muminai Aisha kuma an ambata ta cikin wannan da cewa kamar wannan hadisan da suka zo basu hadi da uwar mu Aisha to amma ita ma sai magana su nan ya hiji kwanta ya ita na tarihi ita ma har wata rana ita wato sai da na fata wato suke manzo Allah su sunan matan ka suna cewa sun aiko ni in ce kamar nema musu haƙin su a musu adalci tsakanin su da Aisha sai yace ba kina son abin da nake so ba kace eh sai yace to ki so ga kace ta wato da niyan cewa uwar mu Aisha ta so Aisha ya fadi Anas ne ya ce ba wanda wahayi ya sauko ina cikin mayashi ɗaya da ta sai Aisha an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waye hito cikin mutane yace Aisha sai aka ce to cikin mazaje wai ce fice babanta to waɗannan shine ya kai ga malama suka ce to in za a fifita sai a hadi me dalilin fifikon me dalilin waccan ta fitahu an can to wuce dai saboda akwai an ce wanga a sayyana don kalmomi ne da siyada da afdaliya da khairiya duka kalmomi ne na larabci misali shugabanci wane ne shugaba wane ne yafi wane ne alheri duka kalmomi na larabci an ce an tambayi Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu an san shi ko an san shi din da ya san larabci da mun ana batun san larabci ga bakure shi kuma wanda suka zo cikin sabon madrasa da sallam sai yace Abubakar afdal khairun wa afdal min Muawiya wa Muawiya aswad min Abi Bakr nan yace abinda shi fifiko da alheri babu shakku sai na Abubakar yafi Muawiya amma Muawiya yafi shugabanci afsa sai na Abubakar ni ba shugabanci akiya shugaba waye shugaba to wannan yafi shugabanci to su da suka san abinda Abu kalmomi suka sani yake faɗi kuma wasan kowa sun su da adalci to haka yake ita sai da Maryam aka ce a fifiko na ta saboda gashi ai an ce ita mala'iku su musa magana kamar da ambata dai to amma aka ce in wajen rabin da shahid dangane ne eh lalle ita ta Aisha annabi amma in wajen abin da shahid dangane ne sai aka kajo ka kawo mata kamar masu daraja guda daya dangance da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Khadija da urumi ne Aisha radiyallahu ta'ala anha aka ce ita ta farko ta kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ta imani yake hakku wanda suka bada gaskiya da Annabi sallallahu alaihi wasallam urumi Aisha Khadija radiyallahu ta'ala a lokacin take farko wanda ta bada gaskiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce wake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bata bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin kowane hali har sai da ta bar duniya a lokacin nan ba a zancen urumi Aisha duk urumi Aisha da Allah ta'ala ita ku ta kasance ta wadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin kowane yanayi da hali ta roƙo abubuwa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda kowa ta kiyaye hadisi wanda ba wanda ya kiyaye wannan ta kasa amfana al'umma da su kai kuma ta nashara ta yada wannan ilimi da ta karbo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta yi biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ma lokacin nan da babu wanda ya kai ta har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kamula min ar-rijali kaseer wa lam yakun kamula min an-nisa'i illa Asiya wa Maryam kiti wa fadl wa inna fadla Aisha ala nisa'il alam كفضل السريد على سائر الطعام أو كما قال صلى الله عليه وسلم ماذا أصلاً كتير ماذا جيد يا ماذا جيد كي وند سكت تكاس كتام كمالا سنة ديوا أما ما تابا سكت بس كبا سي أكوي آسيا دمريم يتي أمم في فيكم عائشة أفساماتا في فيكم عائشة رضي الله عنها أفساماتا يتي كم في فيكم abincin da ake ce mai sarid afsa saura abinci baki da sarid shine mafi fice abinci a wajen Laraba kuma ba mamaki mai kan shine mafi fice abinci a koyan kowa ma shine kamar abincin da ake a farfesu ko dage-dagen nama da abin da muke cewa bread yanzu kamar su sune khubz da suke ce mai kamar gurasa ko kamar abin da kamar da wannan a ga miyan nama ga wannan suka wani masu hadisi sun ce saboda wannan yafi dadi a halishi yafi sauƙin hadiya yafi amfani a jiki da sauransu to wannan saboda haka babu abincin da yake shi to yace babu wanda yace fifikon Aisha cikin mata kamar fifikon abincin ne afsa sauran abinci baki da to shi ma dai masu taƙiyi suka ce to wannan ma ba abin cewa ita ce ta shi kowace mace ba saboda yana iya dokan ana iya dokan fahimta guda biyu a cikin wannan hadisi ita ce ta shi za a iya cewa ana neman an fi ta a dukkan mata ana iya cewa a'a wannan umumin makhsus ne wannan fifikon baki daya an kayyade shi da a'a ana nihin ta fi su ta wa'ansu bangarori ne ba wai ta ko ina ba a ana nihin mata cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aura ko ku wanda yake aure da su a lokacin da suke tare da wato da Ummu Aisha misali ba a sanya Ummu ne Khadija radhiyallahu ta'ala wa'annan zaman wa'annan mata ake ni su ce saboda wanna fadala Aisha alan nisa'i wannan annisa'un maluma suka ce wannan za ta kinga ta kanta ta jinsi to shine ta ne dukkan mata baki da kuma tana kan cewa ba jinsin mata take yi ba a'a kuma abuda ce wannan matan da suke tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ita ma kuma kamar na faɗi saboda ga alherin da ta zo da shi ga saboda da kyawawan dabi'o'i da kaifin basira saboda ta fi kowa kiyaye hadisi da kuma biyayya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma abubuwa da quality da yawan da aka wadi na wannan da ke tattare da ita to saboda wannan aka saka dora mutu ta kasance wannan khairiyya ce to ala kulli halin dai shi abin da yafi irin wannan abin da mutum ya fadi abin da aka fadi ba wai misali dini a matsayina na almaji aka tambaye na ce waye in ce wane ba ko dan ina almaji ko ko dan ina son wane ko ko dan ina tare da wani bangare kenan amma ni maluma suka ce wanda su suka yi fahimta ko suka yi kuwa fahimta maganar Allah tabaraka ta'ala da maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya so kuma tantance tsaya nan wurin to akwai wanda kuma suka tafi cikin madiya cikin cewa babu kamar tsakanin wannan matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce babu kamar Khadija wani suka ce babu kamar Aisha wasu suka ce cikin cewa a ka afifi ta kowai dai gaskiya babu wani saboda ba su da kuta hujja wanda cewa wannan ne shi wannan to sannan kuma suka ce to in kuma zancen dangane ne wannan wani abu khairiyya shi ne wanda tambaye ta bawan Allah ne take da iskali take da tarime kai shi a ce wanda yake a wurin Allah shi a wurin Allah tabaraka ta'ala abu ne wanda yake a zuci wanda yake abu ne wanda yake a zuciya mutum biyu zai yi aiki guda daya amma daya a wajen Allah bar ma dai wani zai zo ya iya misali ya shekara 100 yana bauta ma Allah wani ya zo ya shekara guda daya wanda shekara guda dayan nan yana bauta ma Allah yi a wurin Allah yi wanda shekara 100 a wurin Allah
ya ishe ka cewa mafifici al'umma baki ɗaya tace al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam kuntum khayru ummati ukhrijat lillah shi kuwa manzo sun yace amaru ummati 60 wa 70 sauran al'umma ta shi dukkan 60 ko 70 yace kallan man yujawizu hun kama kallan sai sun to da kira ji kan wanda huce wannan to amma sai al'ummatan da suka huce muna labarin masu yadda dubu yadda dubu wata ma ta kawo karan ta wajen wani annabin zamaninsu da shi ga ta ta diyanta da sun ba su girma ba su jimawa suke mutuwa shekara nawa sai dai kada daga shekara 603 kuma wasu sai su mutu sai ce to ai akwai waɗanda za su zo wasu akwai wani annabi da zuwa annabi karshen zamani shi rayuka ga rayukan al'umma shi ba su ce 67 kai mamaki a duk tsarin shekara 67 yau ita ba in gurshi kan ta tsaba cikin wata imama ai ba ta gusa ma sai shekara su mace to amma din haka nan wayannan masu 67 kin nan sun masu wancan daruruwan shekaru a wurin Allah to saboda haka abu ne a wurin Allah kace wani ya fi wani abu ne mai girma sosai to saboda haka a wajen in dangane ne to kuma babu kamar yar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ita wannan ya ce ta manzansu ne ke cewa Fatima tu wada'atu minni bid'atu minni wani yanki wata tsoka ce daga gare ni ita tsoka din manzansu ne ita ce shi ita in ka duka ta wannan ka gani ba wanda zai kusanci fifi ko fifi ya fi sayyidina Fatima radiyallahu ta'ala to shi dai amma kuma wani fiziko sai malama suka ce wai wani kamar shi mai tambayin da yake cewa da tafi kima da daraja to shi wani ya shi wani sai ya kafi wani ba kana yin kafi shi ta kowane hali ba ne ba yawa ka jagoranci wani ba kana yin kafi wanda dole ka jagoranta ba ne ba kana yi ka jagoranci mutane cikin wanda ka jagoranta nan akwai waɗanda sun fi ka to wannan da shi kun sai a tsaya ci to me ji ji kun wai yawa a me suka fi to sai a ƙara bincika wato nan kusa a samu wani abu da dama kuma misali zaka iya jagorancin doka wani ma'aikata ne ko a ce mutum shine jagoran ƴan kasuwa yawa na gari kaza kai ne jagoran ƴan kasuwa na misali na garin Kano to aka tsaya an yi kasuwa suka yi tsaya aka yi zantance aka baka jagoranci to wannan jagoranci ba yana nin kafi kudi kafi ɗin kasuwa Kano ba kudi ne to tana yawa tsaya shi jagoranci wani abu ne suka tsaya suka lura suka ga wanda zai iya hiddo musu haƙƙinsu wanda zai cancanci ya zama jagora babu kamaka amma kudi kai akwai wanda sun lullun kamaka a kudi to shi ne abinda inda tambaya take da shikari yanzu shi jagoranci a ce wani ne wannan yake shugaba ba shi ne yake nuna cewa shi ne yafi shugaban nan shi ne yafi kima da daraja ba to kima da daraja tunda wani abu ne a wurin Allah tabaraka taala to sai in Allah tabaraka taala ya ce wani yafi kowa kima to shi ne lokacin nan kuma abin ya zama inji masu turanci bare suke cewa nursul blank wani yafi wani kima daraja wurina to in ba haka ba akwai talmihi ne da ishara da kuma abubuwan da sai an yi aiki da hankali da sauran abubuwa za a iya fahimci wani abu daga ciki amma tana hakika na abu sai Allah to wannan gaskiya abin da nake yawa da kenan to Allah ya samu dace a ranar mutane sai